الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحد بيو رمضان هجرة تدور تقريبا من الشدة يداجد بيو قوتهم أكو شكرا تدور بيو دشنين لبيار زامن شكرا بتفسير سورة غافر إن شاء الله daga aya ta goma shi wannan karatu namu na yau yana dauke da bayani akan mutuwa biyun kafirai kuma Allah madaukaki ya ba mu misali ta yanda yake sauwake samun gafararsa ga masu imani to anan kuma sai Allah madaukaki ya kawo mana misali na biyu yanda yake zama mai tsananin hukuba yana zama mai tsananin hukuba ga kafirai kamar yadda fara farkon sura ghafiru zambi wa qabilu tawbi sai Allah madaukake ce shadidul iqab Allah mai tsananin hukuba me yace
inna allazina kafaru yunaduna la maqtu allahi akbaru min maqtikum إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
إن الذين كفروا للوطن دسك كافر جي ينادون ذا أكراس أرانا ساشن كيار لمقت الله إياكم في الدنيا سنرد الله يمكو أنا الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم tafi sanar da kuke marayukanku a yau a ranar kiyama wato Allah zai gaya kafirai haka a filin hisabi domin kafirai za su tsani rayukansu a ranar tashin kiyama mutum zai tsani kansa to shi ne Allah yake gaya musu yanda kuke tsanan kawunanku ai bai kai yanda Allah ya tsane ku ba yanda kuke tsanan kawunanku a yau إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون لوكacin da ake kiran ku ku yi imani sai ku kafirce wannan lokaci sanar da Allah ya muku akbaru min maktikum anfusakum ya fi sanar da kuke marayukan ku a yau a wannan rana wato ya nuna cewa duk sa'ilin da Allah ya kira mutane su yi imani suka yi imani to Allah yana tsanar su saboda ga kalmar tsana tana daga cikin sifofi na Allah subhanahu wata'ala sifar ayyukan Allah tabaraka wata'ala Allah yana tsanan kafirai a ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce lamaqatullahi tsanar Allah akbaru min maqtikum anfusakum ta fi tsanar da kuke ma rayukanku suna kuka a ranar tashin kiyama su kafirai suna buƙatar Allah ya ba su dama su dawo duniya suna neman Allah ya ba su dama su dawo duniya saboda me su sake ayyuka wannan dalilin yasa da suka tabbatar ba za su samu wannan damar ba suke tsanan kawunansu ma saru ila hadi zala anhumul hawa saboda a kiyama babu sauran son zuciya duk wani abin da ke hana mutum ya ga gaskiya an kawar da ita idan ma akwai wani abin da yake hana ka ga gaskiya an kawar da shi don haka yasa babu nadamar da tafi muni kamar ta kiyama so daga sun sani halaka ta ci musu wannan dalilin yasa suke wannan tsana ma rayukansu wannan mataki na farko kenan na biyu idan sun shiga wutan suna la'antar suna addu'a ga duk wani wanda ya sanadin zuwansu ga wannan azaba din wanda shi ya nuna wato babu kyakkyawar fahimta tsakaninsu don haka wuta guri ne wanda yake na tsinuwa ya zo da matakai kamar guda uku na ɗaya suna musu addu'a idan sun shiga wutan kamar yadda Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta 34 kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sa'ilin da wata al'umma ta shigo wuta za ta tsine ma yar uwarta hatta idza daraku fiha jami'an idan sun gama haduwa a wutan qalat ukhrahum liulahum sai na farko su ce ma na karshe rabbana ha'ula'i adalluna ya Allah kaga waɗanda suka batar da mu fa'atihim azaban dhi'fan minan nar Allah ka ba su azaba ta zama ninki na wuta wannan shine matakin farko addu'an su shine Allah ya bada azaba ninki guda na wuta akan waɗanda suka yi sanadin shigan su wannan gure na biyu Allah ya ba mu labarin cewa wannan addu'ar ba ta tsaya ba suna dada neman kare a suratul ahzabi aya ta 66 zuwa 68 yawma tuqallabu qulubuhum wujuhuhum fi an-nar ranar da ake jujjuya fuskokin su a cikin wuta yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana ya Allah mun bi shugabannin mu da manyan mu fa aballuna as-sabila sai suka batar da mu hanya to a wannan kuma fa sai ce rabbana atihim bu'ifaini kaga can bu'ifan nan kuma fa bu'ifaini Allah ka ninka musu azaba ninki biyu wal anhum la'nan kabira kaga mataki na biyu kenan wanda ya nuna cewar mabiya suna la'antar shugabanninsu kuma suna musu mummunan fata sai na uku abin idan ya tsananta Allah ya ba mu labari a surat fussilat wa qala allatheena kafaru kafirai suna cewa rabbana arina alladaini aballana min aljinni wal insi ina waɗanda suka batar da mu daga mutane da aljanun nan ka nuna mana su a gidan wuta me za su yi naj'alhuma tahta aqdamina mu sa su a ƙarƙashin ƙafafunmu mu riƙa takawa liyakuna min alasfalina za su zama su ne mafi ƙasƙanci su kaga kenan ko da yaushe tsanace take ƙaruwa a zukatansu sun tsani rayukansu sun tsani yan uwansu waɗanda suka zama dalilin shigansu wuta ma sun tsane su su yi addu'a Allah ka ninka azaba a kansu su sake addu'a Allah ka ninka azaba kashi biyu su sake addu'a ya Allah ka ba mu damar mu tattaka su kaga wannan ya nuna babu kyakkyawan fahimta tsakanin shugabanni da mabiya inda sun tabbata cikin fata to suna da wata bukata ga Allah kuma har yanzu bayan wancan me suke ce ma Allah
qalu rabbana amatna zinatan wa ahyaytana zinatan فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل.
قالوا سكت يا ربنا أمتنا سنتين يا الله كأم شرايك مسوبيو وأحييتنا سنتين كما كارا يا مسوبيو كأكر برايك مسوبيو كابا مريسوبيو فتوسنا نبين kul suna nufin cewa sun gane kuskuren su yanzu da shike an yi tashi a ranar kiyama an taru gaban Allah subhanahu wa ta'ala sun yarda cewa akwai Allah me ya dalili saboda waɗannan al-aqwarul arba'a juyi hudu da ya samu dan adam mautun fa hayatun summa mautun fa hayatun da can mutum babu shi Allah ya bashi rai daga baya aka kashi aka sake bashi rai kaga mutuwa biyu rayuwa biyu fa innana natayaqqan yanzu mun tabbatar annana akhtana mun yi kuskure shi yasa suke cewa fa atarafna bi zunubina mun yi ikrari da laifukan mu fa hal ila khurujin min sabil to shin akwai wata hanyar fita kaga suna tambayar Allah ko dai akwai hanyar da zamu fita daga wannan wutar wannan kuma yana kama da aya ta 53 ta suratul a'raf fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal akai fa da suratul a'raf muna da masu ceto a yau koko akwai damar a mai da mu duniya mu saki aikin da muka yi kaga suna ce ma Allah Allah ya karbi rayukan su sau biyu kuma Allah ya ba su rai sau biyu da wannan shi ake nufi da almi ta tai daukan rai sau biyu to nan malaman tafsiri sun yi magana akan sa da yawa kuma za ka gani a littafin tafsiri da dama aulal maqsud me Allah yake nufi da amarta nasnataini Allah ka amshi rayukan mu sau biyu to da dama malaman tafsiri suna cewa asali dan adam kafin a halicce shi matacce ne saboda haka yasa mutuwar ta zama guda biyu kamar misali inda Allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata ashe kaga asalin dan adam matacce ne daga bayan Allah ya halicce shi fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un to in ka dubi wannan ayar kaga mutuwar biyu ce rayuwar biyu ce to wannan shine abinda Allah yake nufi galibi malaman tafsiri abinda suke faɗa kenan idan aka ce an ba ma dan adam rayuwa biyu an ba shi mutuwa biyu ana nufin da can kafin Allah ya halicci dan adam matacce ne sai Allah ya ba shi rai sai ya sake karban ran ya sake ba shi rai a kiyama sai ya zama mutuwar biyu rayuwar biyu to amma akwai hadisin al-Bara' ibn Azib wannan hadisin na al-Bara' ibn Azib shi yake nuna cewar wannan maganar da kafirai suke yi wani nau'in azaba ne da Allah ya musu wanda ba irin rayuwar da aka ba masu imani bane rabbana amatna sunnatayn wa ahyaytana sunnatayn wannan bai shafi rayuwar mu'mini ba kafirai ne kadai dalilin wannan hadisi saboda hadisin al-Bara' ibn Azib annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kafira annabi ya bayyana ya bada labari mai tsawo game da yanda Allah yake karɓar rayukan mutane to sai annabi ya fara da kafiri wa zakara mautahu Allah ya bayyana annabi ya bayyana yanda mutuwarsa take kasancewa manzon Allah ya ce wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi za a mai da ran kafiri jikinsa bayan ya mutu wato a kwanciyar kabari mala'iku za su tada wannan kafirin wa ya'tihi malakani mala'iku guda biyu za su zo gare shi kaga annabi ya ce tu'adu ruhuhu fi jasadihi za a mai da ransa jikinsa fa yujlisani fi zassa ya zauna shi wannan kafirin fa yaqulani lahu za su ce masa man rabbuka waye mahaliccinka fa yaqulu zai ce ha 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 la adri ban sani ba wato yana faɗin magana ta kidimewa shine yaqulu hal mutahayyir alladhi la yaqdiru min khayratihi lil khawf saboda tsaban kidimewa bai san ma me zai fada ba shine annabi ya ce sai ya rika cewa ha 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 bai ma san amsar da zai bayar ba fa yaqula an da za su ce to baka bada wancan amsa ba ma dinuka menene addinin ka fa yaqulu nan ma zai ce ha ha la adri ban sani ba fa yaqula ni fa sai musulman baya ta karshe ma hazar rajulu allazi bu'isa fiikum shi wannan mutumin da aka aika muku me matsayin sa a gurin ka fa yaqulu zai ce ha ha la adri ban sani ba to a wannan lokaci annabi yace fa yunadi munadin minas sama'i sai wani mai kira yayi kira daga sama za a ji kira daga sama Allah madaukaki zai yi kira zai ce an kazaba bawa na yayi ƙarya dalili kuwa saboda addinin Allah shine Islam annabi Muhammad shine annabin gaskiya kana zahira fi masharik al-ardi wa magharibiha sannan babu wanda zai ce bai san annabi Muhammad ba gabas da yamma kudu da arewa saboda haka idan mutum yace aka tambaye shi meye matsayin Muhammad gare ka sai ce ban sani ba to babu shakka jahada nubuwatahu yayi gardama game da annabcin manzon Allah kenan shi yasa sai Allah ya kira ya ce bawa na yayi ƙarya fa afrishuhu minan nari kune ku debo mai shimfida daga wuta wa albisuhu minan nar ku debo mai tufafi daga wuta waftahu lahu baban ila nari ku bude mar wata kofa zuwa wuta sai manzon Allah ce fa yatihi min harriha wa samumiha zafin wutan zai ta zuwa ga wannan mutumin wannan kafirin da yake kwance a kabarin sa duk wani nau'in azaba da Allah ya sanya ma wuta to yana isowa gare shi ga zafi ga hayaki wa yubayyaqu alayhi qabruhu za a matse kabarin ga wannan kafiri hatta takhalifa fihi adla'uhu har sai kasusuwan hakarkarin sa sun saba to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso nan kaga wadannan mala'iku sun gama aikin su kala sai manzo Allah ya ce thumma yuqayyabu lahu a'ma abkamu sai a turo mar wani mala'ika shi wannan mala'ikan makaho ne sannan kuma bai magana kurma ne bebe ne makaho ne ma'ahu masarabat min hadidin yana rike da wata guduma na karfe law turiba bihi jabal lasara turaba manzo Allah ya ce da za a bugi dutse da wannan gudumar wallahi wannan dutsen zai narke zai zama turbaya manzo Allah ya bada wannan misali kala yace fa ya turubuhu to wannan mala'ika zai daki wannan kafirin ya turubuhu biha darbatan bugun da zai mar yasma'uha ma bainal mashriq wal maghrib duk halittar da take tsakanin gabas da yamma sai ta ji ƙarar dukan da za a yi ma wannan kafiri a kwanciyar kabari manzon Allah ya ce illas saqalaini in ban da mutane da aljanu amma duk halittar da take tsakanin gabas da yamma tana jin ƙarar bugun da ake ma wannan kafiri manzon Allah ya ce fa yasiru turaba wannan kafirin gaba ɗaya zai murmushe ya zama ƙasa saboda ƙarfin wannan bugu da aka mar kala sai manzo Allah ya ce thumma tu'adu fihi ruh sai a sake mayar masa da rai to kaga annabi yana nufin mutumin nan da ya mutu sai da aka sake bashi wani rai saboda wannan duka da mala'ika ya masa to wannan hadisin yana al-musnad kuma yana sahihu abi daud hadisi na 4753 yana sahihu targhib hadisi na 3558 hadisin al-bara' ibn azib to akwai riwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yu'adul jasadu lima budi'a min sai a dawo da jikin kamar yanda aka faro tambaya gare shi to wannan hadisin na Abu Huraira yana musnad Imam Ahmad kuma yana sahih Ibn Hibban shi ma yana sahih at-Targhib hadisi na 3561 to wannan shi ya nuna cewar ashe kafiri ana dukan sa a kwanciyar kabari ta inda sai ya mutu kaga kenan mutuwar guda biyu ce don kalmar da manzon Allah ya fada thumma tu'abu fihi ruhu sannan a sake mayar da rai majikin sa hadisin Abu Hurairah fa wa yu'adu al-jasadu lima budi'a minhu ya nuna cewa mutumin nan da dukan da aka mar sai da ya mutu sannan sai Allah ya sake ba shi rai kaga kenan mutuwar kafirai guda biyu ce ba guda ɗaya bane mutuwar kafirai ba guda ɗaya bace akwai malaman da suke da wannan fahimta saboda alakanta wancan hadisi da kuma wannan ayat da muka karanta in ka dubi miqatul mafatih mujallad na farko shafin 212 malamin yace wala yabudu an yatamassaka bihi man yaqul malamin da yace inna fil qabri imatatayn wa ihya'atayn a kwanciyar kabari akwai kisa na musamman bayan mutuwa da aka yi na farko akwai kisa da ake yi a kwanciyar kabari karban rai sannan akwai tayar da rai wanda ake yi a kwanciyar kabari yace idan mutum ya dauki wannan hadisi sannan kuma ga ayar alqur'ani to magana ta kare shi yasa yace kamar fi tafsiri qaulihi ta'ala wato yanda Allah yake faɗa wannan aya ta 11 qalu rabbana amattana sanataini ya allah ka amshirin musau biyu wa ahayaita nasnataini kuma ka raya musau biyu to kaga wannan nau'in azaba ne da Allah yake makafirai a kwanciyar kabari saboda haka yasa suke bayanin sa a filin hisabi lokacin da Allah ya ce su shiga wuta dan a lokacin ne ake magana da su kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa misali tafsirin al-imam sa'di yace hina yadkhuluna an-nar lokacin da kafirai za su shiga wuta wa yuqirruna annahum mustahiquha za su yi ikirari sun cancanta su shiga wutan kaga kenan kafiri ba zai shiga wuta ba sai ya tabbatar yayi laifin da ya kai ya shiga wuta lima fa'aluhu min az-zunubi wal azwar fa yamqutuna anfusahum a wannan lokaci ne kafirai za su dinga kyamar rayukansu kafiri zai je yana kyaman ransa lizalika ashaddan maqti mafi tsananin kyama wa yaghbahuna alaiha gayatal ghadabi kafirai za su yi fushi da rayukansu makuran fushi fayunaduna inna zalika to a wannan lokacin ne Allah zai sanar da su ya ce musu la maqtullahi iyyakum sanar da Allah ya muku iz tud'auna lil imani fatakfurun lokacin da ake kiran ku ku yi imani kun ki wannan sanar tafi wanda kuke makawunan ku a yau wannan shi ya nuna cewar adalcin Allah kafiri ba zai shiga wuta ba sai ya tabbata shi yayi laifi wutan ne ta cancanta gare shi a waye gari yana tsanan ransa Allah ka kare ku me Allah ya ce
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
ذلكم الله زي شيء مسلم العذاب الذي أنتم فيه وأن العذاب الدفوك الشقاء دليل انت بأنه إذا دعي الله وحده إذن أن كرى الله شيء كدي كفرت سيكو كافرتي فأقوى صنع كرى الله وإن يشرك به تؤمن إذن أن يشرك هذا الله سيكو قسكن كا فتو شركة شيكو تسوباكو صنع الله دليل ديسا أجمك عذابا أيو قيامتنا فالحكم لله سوداك حكم شدي game da al'amarinku yana gurin Allah al-aliyyul kabir Allah madaukaki Allah babba wato nan ya Allah yana tabbatar mana dabi'ar kafirai a duniya duk sa'ilin da suka ji gaskiya kiyamarta suke kamar misali inda yake magana suratul zumar aya ta 45 wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azza qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira allazina min dunihi idahum yastabshiru in aka kira wani Allah kafirai su yi ta murna saboda haka idan ana kafirci kafirai suna jin daɗi idan ana bin umarnin Allah wannan yana ɓata ran kafirai Allah ya ce to ai wannan shine dalilin da yasa ake sa ku a wuta a yau wannan shine dalilin da yasa aka sa ku a wuta a yau da farko ba ku kaunar duk wani abin da Annabi Muhammad ya zo da shi zalika bi annahum karihu ma anzalallah sun kyamace duk abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum to idan za a ambaci Allah kafiri yaji bai son Allah amma idan za a saba ma Allah kafiri yaji yana jin dadi to kaga ya samar ma kansa dalilin azaba a ranar tashin kiyama sai Allah ya bayyana kansa
wallazin yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib
wallazi yurikum ayatihi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyin sa wato Allah da kuka kidin nan a duniya ba boyayye bane shi Allah a duniya ba boyayye ba al'amarin sa bayyane huwa alladhi lahu al-hukmu yawm al-akhirah shi yace da hukunci a ranar tashin kiyama a duniyar bai boye al'amarin sa ba yunazzilu lakum minas samaa'i ma'an rizqan Allah ke saukar da arziki gare ku daga sama yana ba ku ruwan sama kun san babu wanda yake wannan din ba Allah ba to amma ba shakka wa mai tazakkaru illa man yuri babu wanda zai iya wannan tunani sai mutumin da ya karkata ya koma ga Allah amma Allah ya bar al'amarin sa a fili saboda haka duk mai hankali a duniya ya san akwai Allah sai Allah ya ce fad'u
Allah mukhlishina lahu ad-din wa lam karaha al-kafirun
fad'u Allah mukhlishina lahu ad-din sai ku kira Allah ku bauta ma Allah kuna mai tsarkake masa addini walau kariha al-kafiruna koda kafirai ba sa so saboda dama da gangan suka bar Allah din ku musulmai ku riki ibada sosai koda kafirai ba so ku riki abinda Allah ya umarci Allah ka samu ya sai yace
rafi'u ad-darajati dhul-'arsh yulqi ar-ruha min amri 'ala man yasha
rafi'ud darajat Allah shine mai daukaka martabobi Allah yake daga martabobin manzanni da na waliyansa a gidan aljanna a daga wannan ga aljanna ta farko akai shi ta goma wani daga ta goma zuwa ta 20 Allah haka yake daga martabobin mutane a gidan aljanna Allah ka samu nashi zul arshi Allah shine mai al'arshi halitta mafi girma yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah yana jefu wahayi yana saukar da wahayi ga wanda ya so cikin bayinsa li yunzira yawm at-talaq saboda yayi gargadi game da ranar haduwa ranar haduwa yaltaqi fihi al-khalqu wal-khaliqu ranar da Allah mahalici yake haduwa da halittunsa shi yasa aka kira ta yawm at-talaq kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa wanda yana aljawabu sahih a juz'i da kushafi na 271 Allah ke saukar da wahayi saboda ayi gargadi ga mutane dangane da ranar haduwa ranar wace haduwa ranar da ake haduwa tsakanin halittu da Allah mahalicci to wannan wahayi da Allah yake saukarwa yana saukar da shi ne ga wanda ya so ba wanda mutane suka zaba ba kuma wannan yake nuna cewar manzanci da Allah madaukaki ya saukar rahama ce ga mutane saboda manzanci shike gargadin mutane tunatar da su ranar haduwar su da Allah ranar tashin kiyama sai Allah ya ce yawmahum barizuna
la yakhfa 'ala Allahi minhum shay liman al-mulku al-yawm لله الواحد القهار
يوم هم بارزون الله يجي رانت دا متانسكي بينا إذا كي بارزون أنا نحن ظاهرون لا يسترهم شيء بابو أبن دي كي رفو متان سو دا كافيلي دو إن دا كغدان أدم ينا بياني بابو نزيبو يا لا تخفى منكم خافية Allah ce babu wani mai guya da zai guya saboda kai sai yace kun ba da juna mutane suna bayyane a filin hisabi la yakhfa 'ala Allah minhum shay'u babu wani abu game da su wanda ya guya ga Allah babu shi saboda haka Allah yana ganin komai dangane da waɗannan mutanen to a ranan Allah zai yi tambaya limanil mulkul yawma shi mulki a yau kuma na waye fala yakunu man yaruddu malaman tafsiri suka ce a lokacin da Allah zai tambayan babu wanda zai ba ma Allah amsa Allah zai tambaya shin mulki a yau na waye fala yakunu man yaruddu babu wanda zai ba da amsa fa yakulu sai Allah ya ba ma kansa amsa lillahi alwahid alqahhar yau mulki na Allah ne makadaici mai rinjaye mai fin karfi shine alqahhar idan aka ce ma Allah alqahhar kalma ce daga alqahhar ma'ananta algalaba wal akhdhu min alfawqi babu wanda yafi Allah karfi shi yake da rinjaye a saman bayi wanda yana daga siffofin Allah idan aka kira shi alqahhar al-imam al-azhari yana cewa wallahu al-qahir al-qahhar qahara khalqahu bi sultanihi wa qudratihi Allah ya fi karfin halittansa ta kudurarsa da kuma ikonsa wa sarrafahum ala ma arada taw'an wa karha Allah yana gudanar da halittunsa ta yanda yaso a halin suna so ko a halin suna ki idan Allah ya tsari babu dan adam da ya isa ya kauce mu wannan tsari shi yasa ake kiransa al-qahhar lil-mubalaga Allah mai gwada karfi wanda babu wanda yafi karfin sa shi yasa ibn al-qayyim yake da ya kirga sunaye sunayen Allah wadanda aka halatta mutum yana iya amfani da su sai ya kirga sunayen Allah wanda har abada haram ne dan adam ya saka ba a saka wadannan sunaye yace la yajuzu tasmiyatul muluki kai koda mutum mai mulki ne koda mutum yana da mulki ba za a kira shi al-qahir ba ba za a kira shi al-qahir bare a kira shi al-qahhar ba ba za a kira shi al-zahir ba ba za a kira shi al-jabbar ba ba za a kira shi al-mutakabbir ba ba za a kira shi al-awwal wal akhir ba da kuma al-zahir wal batin ba a kiran kowa allamul ghuyub sai Allah waɗannan sunaye babu wanda ya cancanta a kira shi da su in banda Allah subhanahu wataala to abinda zai faru shine lokacin da Allah zai yi wannan tambaya duniya ta kare lahira ba ta fara ba duniya ta kare sannan kuma lahira ba ta fara ba daidai wannan tsakani duk wata halitta mai rai Allah ya karbe ta kamar hadisin manzon Allah ya nuna to a ranan Allah yake tambaya limanil mulkul yawm yau kuma mulki na waye babu mai bada amsa saboda halittu duk sun mutu sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahhar yau mulki na Allah ne makadaici Allah mai gwada karfi saboda ka babu wanda yake da rai a wannan lokaci in banda wato shi Allah tabaraka wataala shi kada yake rayayye shi yake bawa kansa amsa sai Allah ya ce a gaba al-yawma
tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab
Allah zai ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah zai ga wa mutane yau za a saka ma kowane rai da abin da ya aikata la zulma al-yawma ayyu babu zalimci ayyu babu zalimci inna allaha sari'ul hisab lalle allah mai gaggawan hisabi ne zaka dauka kamar za a dade ana hisabi ba dadewa babu dadewa allah ya ce yana da gaggawan hisabi akwai hadisi hadisin al-imam muslim wanda yana kitabu sifatul qiyama hadisin 2788 hadisin ubaydullah bin miqsamin al-madani mun karanta hadisin nan littafin karatu littafin al-hujja da kuma fathul majid wato zamanin bayan rasuwar manzon Allah abdullah bin umar shine wannan tabi'i yake ba da labarin sa ubaydullah bin miqsam al-madani yace abdullah bin umar sahabin manzon Allah sai yake karantar da almajirai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hake rasulullah yace akwai ranar da annabi ya hawo minbari saboda ka abdullahi bin umar yace lokacin da manzon allah yake kan wannan minbari sai yayi bayani game da abin da zai faru a ƙarshen duniya gaba ɗayanta manzon allah yace ya akhudullahu azza wa jalla samawatihi Allah zai rike sammai wa ardi wa aradihi da kasashe ba kasa ɗaya ba biyadaihi Allah zai rike sammai da kasashe da hannuwansa biyu a wannan riwayar kenan idan Allah ya dauki sammai da kasai gaba ɗaya ya rike fa yaqulu sai yace ana Allahu nine Allah zai ce nine Allah Abdullah ibn Umar yace wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha to lokacin da annabi yake fada sai annabi yana bude hannunsa ya rufe kaga annabi yana nuna masahabbai abinda Allah tabaraka wataala zai Allah zai rike sammai da ƙasa da hannuwansa biyu to sai manzo Allah yana bude hannun yana rufewa dan ya kwatanta maka girman Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin a daidaita shi da girman sammai da ƙasa gaba ɗayansu Allah tabaraka wa ta'ala idan ya riƙe sammai da ƙasa a hannuwansa zai riƙa cewa anal maliku ni ne mai mulki anal maliku ni ne mai mulki anallahu ni ne Allah sai Abdullahi bin Umar yace hatta nazartu ila al-minbar yataharraku min asfalihi shay'in min sai nake ganin minbarin da annabi yake kansa a masallaci shi kansa minbarin yana motsi a kasan manzon Allah hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi rasulillah sai zama minbarin da annabi yake kansa minbarin yana takkarbi yana kadawa yana girgiza manzon Allah kuma sahabbai suna gani kamar zai fado minbarin da kansa yana motsi me dalili saboda wannan magana da manzon Allah yake faɗa Allah zai ce ana Allahu anal maliku saboda tsaban tsoro minbarin da manzon Allah yake kai sai kamarawa shi kansa minbari saboda tsoron girman Allah subhanahu wataala to shine hadisin an ruwaito shi wanda ya zo a littafin al-Masani kamar yadda ya zo a Sahihu Muslim wa gairiha bi alfazin wanda ya zo da lafuzza daban-daban daga cikin lafuzzar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yake ba da labarin abin da zai faru a ƙarshen duniya Allah zai dauki sammai da kasai gaba daya hannunsa kaga lahira bata fara ba kenan sai ya karanta aya ta 67 ta suratul zumar wama qadarullahu haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun manzo Allah ya karanta wannan aya annabi yake cewa mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba alhali kasar gaba ɗayanta damki guda ce ga Allah wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama sai ka suranta ta kimanta girman Allah idan aka ce duniyar gaba ɗaya damki guda ce ta Allah to yaya kuma girman Allah yake sai Allah ya ce was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuwa ababen nadewa ne da hannun damansa Allah zai nada sammai da hannun dama kamar ana nufin da hannu guda idan Allah zai nade sammai da hannu daya sai ka suranta girman Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ma shirkun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da mutane suke shirka da shi kuma har wannan yake nuna mutane ba su kimanta girman Allah ba ba su yi tunanin yadda girman Allah yake ba to shine sai manzon Allah ya ce matwiyatun fi kaffaihi manzon Allah ya ce zai nade sammai a tafukan shi Allah zai nade sammai a tafukansa yana tafinsa yarmi biha kama yarmi gulamu bil qura manzon Allah ya ce yanda yaro yake jifa da kwallo haka Allah zai rike kwallo a tafinsa inji manzon Allah Allah zai rike duniya a tafinsa yadda ka san kwallo to shine sai ibn taymiya yace fa fi hadhihi al-ayat wal ahadith wa ya sharhi wadannan hadisi a majmu'u fatawa yana mujallal nashr shafi 562 yace wadannan hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah da suke bayani yanda karshen duniya zai kasance da kuma farkon lahira yace wal ahadith sahiha hadisi da aka samu ingantattu ne al-mufassira al-mufassirati laha wadanda suke fassara waccan ayatu suratul zumar al-mustafida allati ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha wadannan hadisai ibn taymiya yace sun zo da dimbin yawa baya ga cewa suna da yawa duk masana sun daidaita akan cewar hadisan nan sun inganta daga manzon Allah ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha wa talaqiha bil qabuli duk malaman sunna sun karbo wadannan hadisan babu wani malami da yake inkari yake musanta dangantakar wadannan maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma yubayyin don haka wadannan hadisai suke tabbatar mana anna samawati wal arda inda za a dauki sammai da kasa wa ma bainahuma da abinda yake tsakanin sammai da kasa a kwatanta da girman Allah bin nisbati ila abamatillahi ta'ala idan kana son ka kwatanta sama da kasa da kuma girman Allah sai yace asgaru min an takuna ma'a qabdihi laha kankantar halittu idan za a kara su da girman Allah yace kamar illa ka shay'i sagir fi yadi ahadina kamar kwallo ne ya zama to yana hannun mutum hatta ya duhu haka ma tudhal kura kamar misali yanda mata suke curi yanda ake yin kura ko wani abu yace kamar kwallo ne yanda manzon Allah ya bada misali a hannun yaro inda zaka kwatanta girman Allah da kuma girman sammai da kasa kamar wannan kwallon ne da kuma girman yaro kaga kenan annabi ya bayyana mana misali wanda zai sa mu gane girman Allah tabaraka wa ta'ala shine manzo Allah yake cewa ya akhudhu jabbaru samawati samawatihi wa ardahu Allah zai rike samansa kuma Allah zai dauki kasa wa qabada bi yadihi sai annabi ya damke hannunsa lokacin da annabi yake wannan bayani manzo Allah yana fada Allah zai damke sammai ya akhudhu jabbaru samawatihi wa ardahu Allah zai dauki sammansa da kuma kasansa wa qabada bi yadihi sai manzo Allah ya rufe hannunsa waja'ala yaqbidu wa yabsutuha sai manzo Allah yana bude hannun yana rufewa wa yaqulu sai annabi yana cewa lokacin da Allah zai tattara sammai da kasa ya rike a hannunsa karshen duniya kenan ga abinda Allah zai ci ana ar-rahmanu ana al-maliku ana al-quddusu ana as-salamu ana al-mu'minu ana al-muhaiminu ana al-azizu ana al-jabbaru ana al-mutakabbiru ana alladhi bada'tu ad-dunya Allah zai ce ni na faro duniya wa lam takun shay'an al-hali da babu duniyar gaba daya ana alladhi a'tuha ni zan sake maimaita halittan ni zan sake maimaita halittan ni kadai to sai Allah ya ce ainal mutakabbirun ina masu nuna girma ainal jabbaruna ina masu nuna karfi Allah zai wannan tambaya shi yasa sai Allah ya ce limanil mulkul yawma to babu wanda zai ba mu Allah amsa sai Allah ya ba mu kansa amsa lillahi alwahidil qahhar na'am aya ta gaba
wa anzirhum yawma lazifat idh alqulubu ladarhar kadhimin ma lilzalimin min hamim ولا شفيع يطاع
وانذرهم الله يجي كمسو غرغدي يوم الآزفة رانا مي متسوا كلمة الأزفة مشتق من فعل أزفة أزف الأمر إذا قرب واتو الله ينتي ورانا تيمي مطعوة دن ونصفة يتبتغ لاهرة سبدا قوة شرانا قيامة مطعوة تكيبا نيسان تمتكيبا شيسا وانا يردك جسونا ينتا يوم الأزفة رانا مي مطعوة كل مطعوة تكيب Allah yake ka musu gargadi game da wannan ranan idil qulubu ladal hanajiri lokacin da zukata suka iso makogoro zuciya ta bar mazauninta ta taso ta zo makogoron dan adam kazumina tana son fita mutane na runce ta shine kazumina zuciyar tana son fitowa kai ne kake runcewa kana tura zuciyar dan ta koma cikin ka saboda tsabar bala'i Allah kuma na sauki idkulubul ibadi min makafati iqabillah idan aka tashi a ranar kiyama saboda tsaban tsoron haduwar mutane game da Allah zukatansu suna dawowa daidai makogoro kad shafisat min sudurihim kaga kenan asali zuciyarka tana cikin kirji amma ta fito fata'allaqat bi khuluqihim zuciyar sai ta makale a makogoron mutum shine Allah yake kazumi ha ga mutane na tarunce wannan zuciyar suna kokarin hadiyewa suna kokarin maida zuciyar yarumuna raddaha ila mawdi'iha suna kokarin mayar da zuciyar wurin da take na asali min sudurihim fala tarji'a ma ba za ta koma ba zuciyar na son ta fita mutum yana kokarin mayarwa kuma ta ki komawa sai zama ta azaba ce ga dan adam filin hisabi fala tarji'u wala hiya takhruju min abdanihi fayamutu ita zuciyar ba ta fito ba bare mutum ya mutu sannan mutum bai iya maida ita mazauninta ba bare ya samu kwanciyar hankali kaga maimakon a ce a duniya hankalinka ya tashi zuciyar tana bugawa to a ranar tashin kiyama ba bugawa take ba zuciyar kaura take daga mazauninta ta dawo makogoron dan adam tana kokarin fitowa Allah ya ce amana gargadi game da wannan rana Allah ka sa mu ya dauka wannan gargadi sai Allah ya ce malil zalimin min hamimin suku azzalumai ba su da wasu masoya wala shafi'in yuta babu wani mai ceto da za a saurare shi azzalimi ba shi da masoyi babu mai cetonsa babu wanda zai ceci azzalimi saboda idan ka ga mutum a kiyama ya cuci wani ba inda za a yi ka ce kai ka dauki cutan nashi tunda kowa ta kansa yake yi shi yasa Allah ya ce babu masoyi ga azzalimi babu mai ceto mai Allah madaukaki yake cewa
ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfi as-sudur
ya alamu khainatal ayun Allah ya san haincin idanu wa ma tukhfi as-sudur da abin da kira za su ka boye kaga kenan duk abin da dan adam ya aikata Allah ya san saboda haka hisabi a gurin Allah yana da sauki al-imam al-khattabi da yake sharhi ga wannan aya yana magana kan wannan aya littafin ma'alimin sunan sharhi sunan abi dawud yana juzu na farko shafin 287 yace khilafu zalika yace wa ma'ana fa'inatul ayun Allah yace ya san ha'incin idanu me yake nufi da ha'incin idanu shine an yadmara bi qalbihi ghayra ma yuzhiruhu lin nas da yawa za ka samu mutane abin da suka boye a zukata ba shi suka bayyana wa mutane ba abin da mutum ya boye a zuciyarsa ba shi ya bayyana ba wa idza kaffa lisanahu koda mutum ya kame bakinsa wa auma bi ainihi yana iya magana da idanunsa mutum zai zama ba magana yake ba da harshe amma idanunsa suna iya yin ishara wanda take daukan ma'anar magana to wannan isharar ita ce ha'incin idanu yani khilafi zalika rabbin nan yace ila khilafi zalika faqad kana fa idza kaffa lisanahu wa auma bi ainihi idan mutum ya kasance bai yi magana da harshen sa ba amma sai yayi ishara da idansa sabanin abinda ya nuna to wannan shi ake nufi da ha'inci wa kana zuhur tilkal khiyana min qibal aynayhi kaga da idanu akai wannan ha'inci shi yasa sai ake kiran sa fasum khainatul ayun ha'incin idanu wato idan mutum yayi magana da idanunsa sabanin abinda harshen sa ya bayyana to wannan shi ake nufi da ha'inci Allah yace ya san abinda idanu suka ha'inta kuma ya san abinda kiraza suka koyi saboda kai idan mutum ya koye gaskiya ya bayyana ƙarya Allah madaukaki ya sani Abdullah ibn Abbas da yake fassara wannan ayar ya zo ta bayanin Ibn Hajar littafin Fathul Bari yana mujallal na 552 yace idza nazarta ila almar'ati idan ka kalli mace turibul khiyana kallon ha'inci sai yace wa ma tukhfi sudur ya zama abinda kirjinka ya kunsa daban ne tunaninka daban kallonka ga wata mace daban kamar misali tunaninka shine idza qadirta alaiha da zaka samu damar wannan matar a tasni biha amla shi zaka yi sanda da ita ko a sai zama zuciyarka akwai abin da take saka maka a lokacin da kake kallon wata mace to shine sai Allah ya ce kallon da kake yi Allah ya sani tunanin da ke cikin kirjinka shi ma Allah ya sani wato Allah yana cewa mu ji tsoron wanda babu abin da ya kuya gare shi dangane da halayenmu saboda duk abin da muke yi Allah ya sani da wanda muka bari a zukatanmu da wanda muka faɗa da harsunanmu da wanda muka aikata da idanunmu duka Allah ya sani shi yasa wannan ya zama abin tsoro kamar yadda Allah ke cewa anzirhum yawmal azifa idza alqulubu lada alhanajir kadhimin ma li zalimin min hamimin wala shafiin yuqa ya'lamu kha'inatal a'yuni ku yi gargadi ga wa game da wa Allah wanda ya san abin da idanu suka ha'inta da kuma abin da kira za su ka boye sai ce wallahu yaqdi bil haqqi
wallahu yaqdi bil haqqi والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
تصنن والله يقضي بالحق كجيتوران الله سبحانه شيء الله ينا حكم شينيت غسكيا كاغا wannan ba ajin tsoro ne walladina yad'una min dunihi wadanda suke tabauta sun bar Allah la yaqduna bi shay'in basa hukunta kawmi inna allaha huwa samiu basir allah shine mai ji allah shine mai gani sannan kuma allah mai hukunci ne da gaskiya qadirun ala an yajzi bil hasanati al hasana allah shike iya sakayya idan kai mai kyau ya baka mai kyau wa bis sayyiati sayyi'a idan kai mara kyau ya baka mara kyau shi sai yace inna allaha huwa samiu basir allah shine mai ji Allah shine mai gani in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari wato shine al-Imam Tabari yace kamar Allah yana gaya wa mutanen Makka wa ya kamata ku ji tsoron sa shine Allah Allah wanda ya san abinda aka koyi da wanda aka bayyana wal awsal wal aliha wadannan kuma ka da kuke bauta allati ya'buduha haula al-mushrikuuna billahi min qaumika waɗannan kafirai da suke bautan gumaka daga cikin jama'arka la yaqduna bi shay'in ba sa iya hukunta komai li'annaha la ta'lamu shay'an saboda gumaka ba san komai ba wala taqdiru ala shay'in kuma ba su iya aikata komai ba shine sai Allah madaukaki yace fa'budu allazi yaqdiru ala kulli shay wa ya kamata ku bauta ma wanda ya kamata ku bauta masa shine wanda ke da iko akan dukkan komai wala yakhfa alayhi shay'un babu abin da ke buya gare shi min a'malikum daga ayyukanku fa yajzi muhsinakum bil ihsani shine wanda zai saka ma wanda ya kyautata a bashi kyakkyawan sakamako wal musi'a bil isa'a wanda yayi mummuna a saka mar da mummuna la ma la yaqdiru ala shay'in wala ya'lamu shay'an amma idan kuka ce za ku bauta ma gumaka gumaka ba sa iya komai sannan ba sa sanin komai to me Allah madaukake yace
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
إن شاء الله يبقى مثالي نا كافري دي هلكا أزامن دا أولم يسيروا في الأرض ميهنا سويت فيها أشكين كسا wato idan kai tafiya a doron duniya zaka ga abubuwan ban mamaki fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim za su ga yaya karshen wadanda suka kasance kafin zuwan zamanin mu na yau wani irin wato wace rayuwa suka yi a zamanin da idan kai yawo a duniya zaka ga abubuwan ban mamaki game da mutanen da Allah ya ce waɗancan mutanen da din kanuhum ashadd minhum quwwa sun fi na yanzu tsananin ƙarfi wa asaran fil ardi kuma sun fi rayuwa a doron ƙasa duk inda kake ganin daɗin rayuwa a yau bai kai na mutanen da ba wanda Allah da kansa ya faɗa asaran fil ardi sun fi tasiri ma wato ƙasa sun fi samun moriyar rayuwar duniya fiye da mu sai Allah ya ce amma duk da haka fa akhadahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su ta dalilin zunubin su wa ma kana lahum minallahi min waqin a lokacin da Allah ya tashi kama waɗancan kafirai ba a samu wani mai tsare su game da Allah ba idan Allah ya tashi saukar da azaba babu wanda ya isa ya hana Allah babu shi sai Allah ya ce ni zalika bi annahum kana
ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa kafaru fa akhadhahum Allah wa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab
zalika bi annahum kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinati Allah ya ce waɗancan kafirai manzanninsu sun tafi su da hujjoji bayyanannu fa kafaru duk da haka sai suka kafirce fa akhadahumullahu sai Allah ya kama su kaga sun yi laifi kafin Allah ya musu ya halaka su Allah ya kama su sai Allah ya ce innahu qawiyyun shi fa Allah nan mai ƙarfi ne shadidul iqabi mai tsananin ukuba kaga duk wannan Allah yana fassara magana ta farko ta suratul ghafir inda yake cewa shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba wato idan Allah ya tashi kama kafirai babu wanda ya isa ya hana Allah halaka su saboda tsananin ƙarfin Allah kuma ba su ma da mai ceto wanda zai iya sa baki ya roki Allah bari Allah ya sassauta musu saboda haka Abdullah ibn Abbas akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai hadisin sa wanda ya inganta hada yana cewa inna Allah ta'ala shi Allah madaukaki shi ala duniya kullaha qalilan ita duniya gaba ɗayan ta ma kadanci inda za a kwatanta ta da lahira duniya ba komai bace sai ya ce wa ma baqiya minha illa alqalilu baya ga cewa duniyar kadanci abinda ya rage ma duniyar ma kadan ne kaga duniyar kadan ce akan lahira sannan kuma an riga an gama da ita babu abin da ya rage ma duniya face yan kwanaki kadan to sai ba da misali yace ka sagbi shuriba safuhu wa baqiya kadruhu kamar wato rafi ne wanda yana daga cikin misalan manzon Allah wato kamar rafi ne asali wannan rafi yana cike saboda haka mutane na shigowa su ɗebi ruwa dabbobi su zo su ɗiba to kaga yau da gobe ruwan na raguwa amfanin bakin rafin yana ƙarewa sai aka wayi gari ruwan ma ya ƙare babu abin da ya rage sai laka wannan misali ne na manzon Allah Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito wannan hadisin yana sahihu Jami' Saghir hadisi na 1737 sai Abdullah ibn Mas'ud ya rantse yace wallazi la ilaha illa huwa na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa ma azkuru ma gabara min ad-dunya ni bana ganin abinda ya rage ma duniya a yanzu yace illa kasagbi face kamar ruwa ne na kududdufi shuriba safuhu wa baqiya kadru an riga an shanye ruwan ba abinda ya rage sai laka wannan hadisi yana sahih bukhari yana babu azmul imami ala nas fi ma yutiqun al-imam al-munawi da yake sharhi akai al-litafi faidul qadir a juz'i na 221 yace abinda manzon Allah yake gaya mana anna masalat dunya misalin duniya kamar sali khawdin kabirin kamar a samu wani kududdufi ne mai girma a samu wani rami a tona rami idan aka tona rami muli amma an sai a cika shi da ruwa a samu wani guri da za a tona rami sai a cika shi da ruwa waju'ila mawridan lil anami wal anami da aka tona rami kamar misali a ce an yi dam da aka yi dam sai aka yi hanyoyi guda biyu ga hanyar mutane ga hanyar dabbobi faja'al al-hawdu yanqusu to tunda mutane na zuwa suna diba dabbobi suna zuwa suna sha kaga ruwan da ya raguwa zai rika yi min kasratu al-warid saboda yawan mutane da suke zuwa suna diban sa hatta lam yabqa min idan yau da gobe ana amfani da wannan ruwan za a kai ranar da babu sauran wani abu a wannan tafkin illa wahlu kadirin face laka saboda ruwan ya kare fi asfalihi balat fihi dawab sannan wannan lakan da ya rage a cikin wannan gulbin dabbobi sun yi fitsari a ciki sun yi kashi a ciki wahabat fihi al-an'am dabbobi sun kutsa sun kwanta sun sha kaga kenan ruwan ma da ya rage baya ga cewar kadan ne sannan kuma gurbatacce ne an riga an shanye ruwa mai kyau wato wannan shine misalin da Allah ya bama dan adam kamar yadda manzon Allah yake cewa misalin duniya kenan an riga wato Allah da ya yi duniya sai ya yi ta kamar yadda aka ce an tona wannan kududdufi aka yi hanya matabbobi da kwari da tsuntsaye don in ka dubi duniyar nan kai ka sani ba mu kadai muke rayuwa a kanta ba akwai dabbobi akwai kwari akwai kuma duka ni'iman nan haka dai muke tarayya a kansu to haka Allah ya tsara duniya sai aka waye gari duk amfanin an gama da shi yanzu abin da ya rage laka ne kur sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce na rantse da Allah babu abin da ya rage ma duniya face laka da kazanta idan ana maganan dadin duniya ne an riga an sha tuntuni manyan mutane da kafiran farko sun riga sun gama da shi abin da ya rage ma duniya babu abin da ya rage ma duniya face wannan misali da manzon Allah ya bayar shine sai al-Imam an-Nawawi yace fal aqilu la yatma'innu ila ad-dunya saboda haka mutum idan mai hankali ne baya samun nutsuwa ga wannan duniya wala yaghtaru biha ba ta rudan sa ba'da mattadha lahu annaha za'ila mustahila bayan ya tabbata cewa ita duniyar nan komai dadewa sai ta gushe wa annahu qad maba ahsanuha al-Imam an-Nawawi yace kuma abinda manzon Allah ya gaya mana mafi dadin duniya mafi dadin rayuwar duniya lokacin ya riga ya wuce waɗanda suka ji dadin duniya sun riga sun ji lokacin su ya wuce wa annaha wa in sa'adat mudda abinda ya rage ma duniyar gurbatacce ne sannan kuma koda ka ji dadin gurbataccen fal mautu la mahalaka yudriku sahibaha babu makawa mutuwa sai ta cin maka komai dadewa wato abin da ya rage ma duniyar wanda an ce shi kansa ma ba mai kima bane to karka manta kuma wannan abin da ya rage ma duniyar shi ma ba bar maka za a yi ba mutuwa za ta cin maka komai dadewa to wannan haka zaka gani a ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani Allah yake tabbatar mana ita duniya dadinta ya riga ya wuce abinda ya rage kawai wahala ce misali a suratul fatir aya ta 44 Allah ya ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladina min qablihim anan kuma Allah yace kanu ashadda minhum quwwa mutanen da sun fi na yanzu tsananin karfi sun fi na yanzu tsananin karfi yanzu kaga dan adam yakan ga kamar muna da nukiliya muna da kaza to ga abin da Allah yace na da sun fi na yanzu tsananin karfi saboda ka akwai technology da dama wanda Allah ya binne shi saboda duniyar dama wurin jarabawa ne sai shi sa Allah yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ardi babu abinda zai gagare Allah a sammai babu abinda zai gagare Allah a ƙasa innahu kana aliman qadira lalle Allah ya kasance masani Allah mai iko ne to kaga wannan ayar ma Allah ya tabbatar mutanen da sun fi moran duniya akan nan to sannan a wannan sura kuma har yanzu aya ta 82 wanda za mu iso gare shi kusa da ƙarshen sura suratu ghafir nan ma zaka ga Allah ya sake magana irin wannan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu aksara minhum kaga nan Allah ya ce mutanen da sun fi na yau yawa wa ashadda quwwa sun fi na yau karfi wa atharan fil ardi haka nan moran duniya sun fi moran duniya akan na yau sai Allah ya ce fama agna anhum ma kanu yaksubun abinda suka aikatan nan bai kasance yana wadatar da su da komi ba kaga ya nuna cewa duniya yanda Allah ya tsara ta mutanen da su suka more ta ba mutanen yanzu ba abinda ya saura a yanzu babu abinda ya saura a yanzu face wato gurbatacce duk abinda ya zamanto mai dadi ne Allah madaukaki ya riga ya kawar da shi ka duba tafsirin da malamai suka yi ma waɗannan ayoyi kamar tafsirin Ibn Kasir yace kanatil umamul madiya al'umomi da suka wuce wal qurunus salifa da karnoni da suka gabata ashadd minkum ayyuhal mab'us ilayhim muhammadu ya ku da aka aiko muku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inji ibn kasir ya ku wadannan da aka aiko muku annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da dinnan ashadd minkum sun fi ku tsananin karfi wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yara wa ma utitum min ishara ma utu ba a ba ku kashi ɗaya cikin goman abin da aka ba su ba ba a ba ku kashi ɗaya cikin goman ni'imar da aka ba su ba wa mukinu fi duniya Allah ya ba su damar sarrafa duniya tamkinan damar da Allah ya ba musu ya ba su lam tablugu ilahi ku damar ba ku same ta ba inji Ibn Kasir wato kaga kenan hatta technology da mutanen da suka samu wallahi ya fi namu technology na mutanen da ya fi namu domin abin da Allah ya faɗa kenan duk inda aka ji Allah yana cewa ashadda yana nuna kenan ya fi tsanani akan namu to kuma har yanzu wanda zaka gani misali turawa har yau mamaki suke kaje ka ba ma dadewa ba fir'auna ka duba ginin da yayi na pyramid da wani irin technology aka yi wannan gini wannan kadai ya zama abin mamaki ga dan adam wanda shike nuna maka isharan gaskiyar abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa umiru fiha ibn kasir yace ko mutanen da Allah ya ba su tsawon rai a amaran tiwalan rayuwar mai tsawo saboda haka zaka ga mutum ya shekara 200 bai zazzabi ba ana magana shekara 1000 wanda zai shekara 1000 a duniya kaga kananan cututtuka ma babu su saboda kai sa hatta kwaye cuta sai daga baya Allah ya saukar da ita a doran kasa miya kun cututtuka babu su sai Ibn Kasir ya ce wa ma utitum min ishara ma utu ba a ba ku wato kashi ɗaya cikin goma abin da Allah ya ba su ba wastagalluha kuma sun mori duniyar aksar min istiglalikum fiye da yanda kuke moran duniya wa ma haza lamma ja'atuhum rusulun bil bayyinati lokacin da Allah ya aika musu manzanni wa farihu bima utu sai suna takama da technology da ilimin da Allah ya ba su akhadhahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu sai Allah ya ce wa ma kana lahum min Allahi min waqin ba a samu wani mai tsare su daga Allah ba wala halat amwaluhum dukiyar da suka tara bata amfane su ba wala auladuhum ya'yan da suka tara ba su amfane su ba wa bainahum wa bain ba'sillah wala dafa'u anhum misqala zarra ba su iya kare kawunan su ba gurgudan kwayan zarra kaga ya nuna kenan idan Allah ya tashi halaka duniya ka dade tunanin akwai technology da zai kare Allah babu shi idan Allah ya tashi halaka duniya ya kan batar da ilimin da kuma abin da ilimin ya samar shi kansa saboda ka sai a dauka ai duniya bata dade ba yanzu ne za a fara komai Allah ya kyauta karshen mu Allah ya karbi abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.